kuma da fafa ta da ake gasar English Football League na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan quarter final kusa da na karshe a can kasar Ingila. A jiya kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta yi wa Gerrard da West Ham da kwallo 1 da babu. Manchester City ta samu nasara akan Leicester City da kwallo 4-3 a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan an shafe minti 120 aka tashi 1-1. A yau kuma Chelsea za su karbi bakuncin Bournemouth sai Bristol City a gida su barje gumi da Manchester United da misalin karfe 9 na dare a gogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad. A kasar Spain kuma bangaren La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 inda ake wasan mako na 17 mai take midweek wasan tsakiyar mako kungiyar kwallon kafa ta Leventis a jiya sun tashi can Jaros da Leganes babu ci. A yau kuma kungiyar kwallon kafa ta Getafe suna tare da Las Palmas da misalin karfe 7:30 na yammaci. Real Sociedad a gida za su barje gumi da Sevilla ne da misalin karfe 9:30 na dare a gogon Nigeria. A can kasar France kuwa bangaren Ligue 1 na shekara 2017 zuwa 2018 wasannin mako na 19. A yau kungiyar kwallon kafa ta PSG suna tare da Caen sai kungiyar kwallon kafa ta Monaco su barje gumi da Rennes. Wigan a gida suna tare da St Etienne sai kungiyar kwallon kafa ta Mens barje gumi da Strasbourg. Lille za su barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta Dijon ne sai kungiyar kwallon kafa ta MN fata da kungiyar kwallon kafa ta Nantes. Olympiacos Marseille suna tare da Troyes ne sai kungiyar kwallon kafa ta Grandes fata da kungiyar kwallon kafa ta Montpellier. A kasar Jamus kuwa inda ake fafatawa a gasar cin kofin Pokal, Borussia Mönchengladbach suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen wai da Bremen da su karbi bakuncin Freiburg. Sai Bayern Munich su barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta Heidenheim za su fafata ne da Frankfurt. Idan muka leka bangaren sai da sauran wasan kwallon kafa ta duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid ta yi karar kungiyar Barcelona ga hukumar kula da kwasan kwallon kafa ta duniya FIFA. Atletico ta ce Barcelona tana bibiyan dan wasanta Antoine Griezmann shekaru 26 da haihuwa yadda ya koma kungiyar ta Barcelona kan a ƙarshen kakan wasan bana. Sai dai bata bi ta hanyar da ta dace ba cikin hanyoyin da Barcelona take bi don ta ga ta shawo hankalin dan wasan ya saba wa ka'idan FIFA, inda ta ce takan bi mutanen da suke tare da dan wasan ne kuma wani lokaci takan kai ziyara ga iyalan Griezmann domin ganin ta shawo hankalin dan wasan. Mai magana da yawun hukumar ta FIFA ya ce sun karbi karar da Atletico Madrid ta kai akan Barcelona kuma za su ci gaba da bincike akan lamarin kafin daukan wani mataki. A kwanakin baya ne dai dan wasan Antoine Griezmann ya sabunta contractin sa kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid, inda zai karkare a ƙarshen kakan wasa na shekara 2021 zuwa 2022. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.